Mata ku dau tura me yayi kuma ku ce na bidai anye sarkin Kano sunu sine biyo
duniya dai dadi yayi
kuma ku ce Kano dallami uban matasa yayi wannan kidin kidin mata ne in namiji ya taka yawa ne ba mu bar su sun sha'anin su mu dai mu ce Kano dallami uban matasa yayi mu dai mu ce Kano mata ku dau tura me yayi kuma ku ce na bidai anye sarkin Kano sunu sine
aya kai
kuma ku ce Kano dallami uban matasa yayi
na ce ku ce Kano 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 dallami
mata ku dau tura me yayi kuma ku ce na bidai anye sarkin Kano sunu sine
duniya dai dadi yayi
kuma ku ce Kano dallami uban matasa yayi
kai farin ciki mutane rai rai
mu bayyana mu jero dai dai mu tara tara taro dai dai mu takura da takullami sunu sabon sarki
kai ana daka ana dallame
ashe su mata na nan zai zai su ma mabi ta zai 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 gashi muna kidan dallami
kai mu kada kai muna dallami
Kano dallami
ce don mu kada kai ana dallami
Masha ana ta
Kano Kano
gashi muna ta murna da sunusi sunusi mai Kano dallami mata ku dau tura me yayi kuma ku ce na bidai anye sarkin Kano sunusi da biyo
duniya dai dadi yayi
kuma ku ce Kano dallami uban matasa yayi
to mazan kwarai suna bisa aiki matan kwarai ko kullum madaki wannan kida kidan mata ne yawan kidan na mai gata ne talaka mai kudi dai dai ne ku dauka tamburan alarai ne sarkin Kano mataran yaki ga tsakin ta ma dan auru mai ilimi ku ta insanu da ya fito a kwana na nonin ka san garin sa kullun yamu ba aljani bare ifritu maza jiran maza dan auru ko masu kin ka sai sun soka tun daren ku ya baka ko a kwanta kai martinka da za mu je zuwa sarkin mu baban mu mai tsane ku kan mu
ta ku mun je zuwa dan baiwa mata ku dau tura me yayi kuma ku ce na bidai
anya kai
sarkin Kano sunu sine biyo
duniya dai dadi yayi
kuma ku ce Kano dallami uban matasa yayi
mu dai mu ce Kano 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 dallami
mata ku dau tura me yayi kuma ku ce na bidai anye sarkin Kano sunu sine
kuma
ku ce Kano dallami uban matasa yayi
da naji gangunan sun tashi sai in kira yari mayan gama da naji duniyar ta dauke sai in kira yari mayan gama ruwan da laye ne mun dai dai
wannan sakin ya lai dallami mata ku dau tura me yayi kuma ku ce na bidai anye sarkin Kano sunu sine biyo
duniya dai dadi yayi
kuma ku ce Kano dallami uban matasa yayi
ku zo mu je ga sarnonan duje sarnonan duje da ce da sarnonan duje
galla mai kwana sallah
jarmun wudal yana nan shi ma kuma yana ta shi dallami sunu su babban sarki yayi
mata ku dau tura me yayi kuma ku ce na bidai anye sarkin Kano sunu sine biyo
duniya dai dadi yayi
kuma ku ce Kano dallami uban matasa yayi
kai mu ta fa hannu a sai lami
Kano dallami
kai mu ba shi hannu a dallami
sarkin Kano dallami
kai mu kada kai muna dallami
Kano dallami
mu kada kai ana dallami
sarkin Kano dallami
kun ga mu ce Kano dallami uban matasa yayi Allah shi ta karu